addu'a ta uku a cikin ruku'i subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi jama'a kuna ganin su gajeru dadin haddacewa mutum ya dauka ya tabbugawa ka haddace kurin ka hutar da kanka shi kuma na riwayar nana Aisha ne imamu muslim ya fudda ita wannan riwaya wacce riwaya kuma bukhari da muslim ne ya ruwaito ta subuh abinda ake nufi da subuh ana nufin ya ubangiji abin tsarkakewa daga dukkan aibu shine ma'anar subuhun al-quddus fa ma'ana quddusun ya ubangiji mai tsarki daga dukkan aibu shi ma duk kusan ma'ana ɗaya ne duk abinda za a kyamata baka da shi shine quddusu da subuhu da quddusu suna da alaka wajen ma'ana duk abin da suke kaiwa gare shi a ƙarshe shine tsarkake ubangiji kaman in kai sujjana ko in kai ruku'in kana cewa subuhun quddusun ya Allah ina tsarkake ka baka da aibu baka da tawaya rabbul malaikati war ruh kai ne ubangijin mala'iku duka war ruh har jibrilu ma me yasa an ce mala'ika mala'ika ai duk har da jibril ko to amma me yasa kace ruh saboda muhimmancin sa kamar yadda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin sa a cikin annabawa da manzanni haka mala'ika jibril shi ma matsayin sa a cikin mala'iku shine babba suna mutunta shi suna girmama shi na hannun daman ubangiji mai karbo wahayi a wajen Allah tabaraka wataala idan an ce ar-ruh ba wani mala'ika mai suna ar-ruh in ba mala'ika jibril ba tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu wal-ruhu din da ana nufin jibril ne alayhi salatu wassalam yawma yaqumu ar-ruhu wal-mala'ikatu saffan ka gani yawma yaqumu ar-ruhu wal-mala'ika Allah ya girmama jibril fa ranar da jibril shi ma zai tashi wal-mala'ikatu da sauran mala'iku shi ma bai na cikin mala'iku wannan mala'ika ya samu daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala.